wanda zai gudana a can kasar Rasha. Ana nan ana ci gaba da fafatawa a wasannin a nahiyoyi daban-daban, inda a nahiyar Turai a ranar Juma'ar ta gabata ɗaya ga watan Satumba na shekara 2017, ƙasar Denmark ta lallata ƙasar Poland da ƙwallo 4 da nema, yayin da Czech Republic ta tashi a hannun Germany da ƙwallo 2 da 1 a gidanta. Malta ma ba ta ji daɗi ba a hannun England da ƙwallo 4 da nema, yayin da San Marino ta sa kashi a hannun Northern Ireland da ƙwallo 3 da nema. Ƙasar Romania ta doke Armenia da ƙwallo 1 da mai ban haushi, yayin da Slovakia ta doke Slovenia da ƙwallo 1 da babu. Ƙasar Norway kuwa ta samu nasara kan Azerbaijan da ƙwallo 2 da nema. Lithuania kuwa ba ta ji daɗi ba a hannun Scotland da ƙwallo 3 da nema. A ranar Asabar kuwa a nahiyar ta Turai din an ci gaba da fafatawa a gasar na neman shiga cin kofin duniya na shekarar 2018, inda ƙasar Finland ta doke ƙasar Iceland ƙwallo 1 da nema. Ƙasar Georgia kuwa ta tashi can jarumai 1 da 1 tsakanin ƙasar Ireland. Serbia ta samu nasara a kan Moldova da ƙwallo 1-3 da nema, yayin da ƙasar Spain ta lallata Italy da ƙwallo 3 da babu, yayin da ƙasar Wales kuwa ta samu nasara a kan ƙasar Austria da ƙwallo 1 mai ban haushi. Ita kuwa ƙasar Israel ba ta zaɓi ba a hannun Macedonia da ƙwallo 1 mai ban haushi. Ƙasar Ukraine ta samu nasara a kan ƙasar Turkey da ƙwallo 2 da nema. A jiya Lahadi kuwa an buga wasanni 10 duka na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 ɗin duka a nahiyar Turai. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Croatia ta samu nasara kan Kosovo da ƙwallo 1 mai ban haushi. Ƙasar Netherlands ta samu nasara kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bulgaria da ƙwallo 3 da 1. Faro England kuwa ta doke Andorra da ƙwallo 1 mai ban haushi, yayin da Estonia ta samu nasara kan ƙasar Cyprus da ƙwallo 1 mai ban haushi. Ita ma Belarus ta doke Sweden da ƙwallo 1 da babu. Hungary kuwa ta sha kashi a hannun Portugal da ƙwallo 1 da babu, yayin da ƙasar Faransa suka sulhunta 0-0 tsakanin su da ƙasar Luxembourg, yayin da ƙasar Greece ta sha kashi a hannun ƙasar Belgium da ƙwallo 2 da 1. Ƙasar Gibraltar ta sha kashi a hannun Bosnia Herzegovina da ƙwallo 4 da babu, yayin da Latvia ita ma ba ta ji daɗi ba a hannun ƙasar Switzerland da ƙwallo 3 da nema. A yau kuma za a ci gaba da fafatawa ne a nahiyar Turai din, inda ƙasar Armenia za su fafata da ƙasar Denmark. Azerbaijan kuwa za su fafata da San Marino, yayin da Montenegro za su fafata da Romania, ƙasar Ingila za su fafata da ƙasar Slovakia. Sai Northern Ireland ta karɓi bakuncin Czech Republic, Germany za ta fafata da ƙasar Norway, Scotland kuwa za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Malta, yayin da Poland za su karɓi bakuncin Kazakhstan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Slovenia za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Latvia. Za a fara wasanni ne tun daga misalin ƙarfe 5 na yammaci agogon Najeriya har zuwa ƙarfe 8 na kwata na dare agogon Najeriya, Nijar ta kuma da ƙasar Chad. A ɓangaren South America kuwa a ranar Juma'a da ta gabata ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Uruguay sun kuma ta cika sukuli tsakanin su da Argentina, sai Brazil inda ta lallata Ecuador ƙwallo 2 da nema. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Peru kuwa ta samu nasara kan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bolivia da ƙwallo 2 da babu. Idan muka dawo nahiyar kasashen Afirka kuwa, shi ma a ranar Juma'a da ta gabata ɗaya ga watan tara na shekara 2017 da muke ciki, an fafata a wasannin na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018. Kuma yadda wasannin ta gudana, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ghana a gida ta sulhunta 1-1 tsakanin ƙasar Congo. Nigeria kuwa ta lallata ƙasar Cameroon da ƙwallo 4 da nema, yayin da Cape Verde ta samu nasara kan South Africa da ƙwallo 2-1. Ita kuwa ƙasar Morocco ta lallata Mali da ƙwallo 6 da nema, yayin da Tunisia ta samu nasara kan RB Congo da ƙwallo 2-1. A yau kuma za a shiga zagaye na biyu a wasannin neman shiga gasar cin kofin duniya a nahiyar Afirka, inda a yau ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Cameroon za ta karɓi bakuncin Najeriya da misalin ƙarfe 6 na yammaci agogon Najeriya. Ƙasar Libya kuwa za ta faba ɗaya da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Guinea da misalin ƙarfe 8 na yammaci agogon Najeriya. Ga kuma yadda tsarin rukunin yake a nahiyar Afirka. A rukunin A, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tunisia tana mataki na 1 ne da maki 9 a wasanni 3, sai RB Congo ke mataki 2 da maki 6. Ita kuwa ƙasar Guinea tana mataki na 3 ne da maki 3, Libya tana mataki na hudu ba da maki ba. A rukunin ba, Najeriya tana jan ragamar da maki 9 a wasanni 3, sai Zambia da maki 4 a mataki na 2, sai Kamaru a maki da maki 2 a mataki na 3, sai kasar Algeria da take mataki na 4 da maki 1. A rukunin C kuwa, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ivory Coast da take mataki na 1 da maki 7, sai Morocco take mataki na 2 da maki 5, kasar Gabon tana mataki na uku da maki uku, Mali tana mataki na hudu da maki daya a rukunin da, Burkina Faso tana mataki na biyu da maki biyar, Senegal tana maki hudu ne da mataki na biyu, sai South Africa take da maki hudu da mataki na uku, kasar Cape Verde tana mataki na hudu da maki uku a rukunin E kuwa. Kungiyar kwallon kafa da kasar Uganda suke mataki na ɗaya da maki bakwai, yayin da kasar Egypt take mataki na biyu da maki shida, sai kasar Ghana take mataki na uku da maki biyu, kasar Congo take mataki na hudu da maki ɗaya. Idan muka dawo ɓangaren wasannin League a tarayyar Nigeria a jiya Lahadi, an gwabza a gasar Premier League na kasar na shekara 2016 zuwa 2017, amma wasannin mako na 37 inda ya rage mako ɗaya kacal a karkara gasar ta fana. Ga sakamakon wasannin din da kaya, kungiyar kwallon kafa da Sunshine a gida ta lalata Ifa da gwara kwallo hudu da nema, Lobby Star a gida ta samu nasara kan Nejan Tornado da kwallo ɗaya mai ban haushi, sai Shooting Star da ta doke Afa United da kwallo ɗaya mai ban haushi. Kano Steelers a Kano ta samu nasara kan El Kanem da kwallo biyu da nema, yayin da Mountain of Fire a Miracle ta samu nasara kan Nasarawa United da kwallo biyu da nema. ABS Coca-Cola Sarakin sun doke Abewa Warriors da kwallo biyu da ɗaya, Rivers United a gida ta doke Gombe United kwallo uku da nema, Enugu Rangers Boston tashi Rangers ɗaya da ɗaya tsakanin da Eyin Bukaduna United a gida ta samu nasara kan Remo da kwallo uku da nema, Wicked Warriors a gida ta doke Plateau United da kwallo ɗaya mai ban haushi. Da wannan sakamakon yake nuna kungiyar kwallon kafa ta Plateau United tana daf da lashe gasar Premier League na Nigeria na shekara 2016 zuwa 2017, inda take mataki na ɗaya da maki 63 sai Mountain of Fire da take mataki na biyu da maki 62, yayin da tana mataki na uku da maki 58, akwai na tsirko tana mataki na hudu da maki 57, Kano Villa tana mataki na biyar da maki 54, Lobby Star tana mataki na shida da maki 53, yayin da Nasarawa United take mataki na bakwai da maki 54, ita ma Ifa Igbo tana mataki na takwas da maki 53, Enugu Rangers take mataki na tara da maki 53, El Kanemi tana da maki 53 yadda take mataki na goma, Rivers United tana mataki na 12 ne da maki 52, Katsina United ko tana mataki na 13 ne da maki 52, ne zai tara da tana da maki 51 a mataki na 14, sai kungiyar kwallon kafa ta Abia Wanda zai da suke mataki na 15 da maki 50, sai kungiyar kwallon kafa ta Shooting Star take mataki na 16 da maki 50, Wicked Warriors ko tana mataki na 17 ne da maki 50, inda suke fuskantar barazanar koma kasa da Premier League wato relegation, inda za su buga Professional League inda har ba su samu nasara a wasan su daga ba. Kungiyar kwallon kafa ta ABS ko kula ta Saraki ta ma tana cikin tsaka mai wuyar da suke mataki na 18 da maki 49, kungiyoyi biyu kuwa sun nuna cewa sun fice daga gasar Premier, kungiyoyin sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Gombe United da take mataki na 19 da maki 43, sai Remo Star tana mataki na 20 da maki 29. Karshen labarin wasan jama'a, huta lafiya.